Chimana, Chimana, guys.
More music at houseofsongs.com.
Abu na farko tarbiyar ki daban ne bugu da kari ko mai cin zarafi ba ya taba ganin irin na halittan ki ya danne ko zaki so bugo min in na tafi ga lambata ni ne BOC gatar mama samu surkuwa na gari kuwa fatar baba biyera kyan fuska na biyo gani nan dai daga jeren wando ko never mind ana haka shan iska na fito dream about me a cikin daren zan doso domin ki dan aramun kunnuwanki mu yi hira har mu shirya batun suwanki saboda mu sadu a wani wuri na musamman in bai hade miki ba kan su sani zamu bar nan ga gaskiyar maganar tun da na roko ki har nan
Don't make it too hard to blend. Let's do the do then. I gotta tell you this. You the truest to men.